بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya karba mana wannan sallah da muka yi a yanzu ta asuba ya sanya mana ita a cikin mizanin kyawawan ayyukanmu Allahumma amin safiyar wannan juma'a da muka shiga a yanzu babbar rana mai albarka Allah sada mu da dukkan alkhairin da yake cikin yinin da kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki Allahumma amin da yardan Allah za mu tashi a shafi na 197 shafi na 197 muna amsa fatawai malamai ne game da abin da ya shafi tahara mai tambaya a yau mace ce tana fatawa kamar haka tace akramakallahu ana imra'atun ni mace ce tazawwastu mundu 17 aman nayi aure tun shekara 17 da suka wuce wa kuntu fi bidayati zawaji na kasance a farkon aure na ajhalu ba'da bal kull ahkamil ghusl min al janaba na jahilci dukkan hukunce da suka shafi wankan janaba li jahli bil umuril musabbibati lil janabati saboda jahiltan abubuwan da ke sabbaba ita janabar da nake da shi wakadhalika zawji shi ma mijina haka dukkan mujahilai ne mun jahilci wannan hukunce na janaba da abubuwan da ke sabbaba wankan janaba wa hadha al jahlu wannan jahilcin namu yanhasiru minna wato ya taƙaita akan mu a fahimtar mu cewa fi anna al janabata la takunu illa ala zawji faqat cewa ita janaba wato namiji kawai take samu take kamawa banda mace wa kana zawaji fi 22 sanata shahri 7 sanata 1391 lokacin da muka yi auren nan a shekara nan 22 ga watan 7 shine rajab na shekara ta 1391 hijiriya wannan wato da na yi lissafin shi shekara 50 kenan idan ka kawo shekara ta 1000 yanzu hijiriya da muke ciki da 447 idan ka cire wannan 1391 zaka ga shekaru 56 ne da suka wuce shekaru 56 kenan وفي اواخر شهر رمضان المبارك في نفس العام واتو اقرشن وتر رمضان نا wannan shekaran ne alimtu bil hukmi wato na gano hukuncin wankan janaba cewa sun shafi a ce har mace kuma na gano abinda ke sabbaba wankan janaba amma da ban ma sani ba kwata kwata to akramakallahu famadha alayya an a'mala bin nisbati lis-salawat yanzu menene ya wajaba a kaina game da sallolin da sallaitu ha asna'a hadhihi al-fatara sallolin da nayi su a wannan shekarun gaba daya ba wankan janaba ilman bi annani aghtasilu bi niyyati an-nazafati wa laysa li raf'il hadath duk da cewa ni ina wankan amma kawai na tsafta ne ba wai da niyyan wankan tsarki ba wa ihtisali hadha laysa da'iman kuma wankan nawa ba wai da'iman bane ai ba'da kulli jima'in ma'al ilmi bi annani muhafizatun 'ala al-wudu'i ba da'iman bane ma idan aka sadu da juna ni da mijina uyi wankan saboda na san dai ni dai ina alwala uyi sallah kawai inda kulli salatin yayin kowace sallah wa kullu hadha yahsulu bil jahli minni bi tab'i kama ashartu akramakallahu kamar yanda na fada muku dai duk wannan abubuwan sun faru sakamakon jahilci na game da hukuncin addini wa kadhalika ma za alayya bin nisbati li siyami ramadan al mubarak sannan kuma azumin mukan da nayi tai a waɗannan shekarun ba tare da wankan janaba ba akramakallahu ya hukuncin shi azumi na din bayan hukuncin sallan da ta tambaya yanzu kuma tana hukun tana tambaya Ramadanan da tayi tai a wannan shekaru afiduna ku amfanar da mu afabakumullahu Allah saka muku da alkhairi malamai suka ce yajibu alayki qada'us salawati allati sallaitaha biduni ghuslil janabati ya wajaba akanki kirama dukkan sallolin da kika yi su ba tare da wankan janaba ba litafritiki saboda sakacinki wa adami tafaqquhiki fid dini da ne da rashin neman iliminki na addini kika zauna kawai ba neman ilimin addini wa alayki ma alqada'i at-taubatu ila Allah min zalika bayan an rama sallolin kuma ki zama na musamman ki nemi tuba da yafiya daga Allah azza wa ta'ala wa amma siyamu amma shi azumin mukan da kika yi tai a shekarun nan fa sahihun azuminki ya inganta idza lam yakun al-jima'u fi waqti an-nahar matukan saduwan ba da rana kuka yi shi ba ranar ramadana wannan sune fatawa ta farko fatawa ta biyu tana magana ne akan idza tara al-hadathu asna as-salati idan alwalan mutun ya kare wani abu ya faru da mutun na kare alwalan shi yana cikin yin sallah kamar mace tana cikin yin sallah sai jinin al'ada ya fara dibo mata tana mutun yana cikin sallah sai ya fidda iska misali ko wani abu dai da yake kare alwala ya fito masa wannan akan wannan aka gina wannan fatawar mai fatawar ga abin da yace akramakallahu indama atawabba'u yayin da nake alwala wa akhudhu muddatan min az-zamani mathalan ma bayna salati al-asr wal maghribi kuma alwalan takan dauki lokaci mai tsawo tsakanin sallar al-asr da maghriba wa amshi masafatan tawilatan kuma ina tafiya mai tsawo trekking kenan ina takawa aw hissu bi khuruji madhiyin wani sa'i nakan ji kaman madhiyi ya fito mun madhiyi shine ruwan da yake fitowa mutun yayin sha'awa fa hal idha atani wa ana fi salati shin idan naji alaman shi ina cikin sallah ansarifu nakam yanke sallan wa atawabba'u shin zan yanke sallan uyi alwala ne am salati sahihatun ko sallah na tayi malamai suka ce la yansarifu almusalli min salatihi mai salla ba zai yanke sallansa ba idan yaji kaman mazi ya fito mai yana cikin sallah hatta ya tahaqqaqa alhadath sai ya tabbatar cewa ya fito din amma wai kaman ya fito mun ina jin kaman wannan duka shakka ce mutum ba zai yanke sallan shi ba saboda wannan shakka lima sabata fi sahihain min hadisi abdullahi bin zaid saboda ya tabbata a hadisin zaid dan abin abdullahi dan zaid kala yace shaka ila annabi sallallahu alaihi wasallam rajul yukhayyalu ilayhi annahu yajidu shay'a fi salati wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo damuwansa a gare shi yace ya rasulullah yayin da nake sallah sai in rika jin kaman wani abu ya fito mun kaman wani abu ya fito mun amma ji kawai nake yi sai manzon Allah wato kaman iska ya fito mai kenan ya fidda iska a sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqala yace la yansarifu kar mutum ya yanke sallan shi hatta yasma sautan sai ya ji karan fitan wannan iska aw ya ji darihan ko ya ji wari akwai iskan da zaka fito da kara akwai wanda kuma mutum sai dai ya ji wari kawai to manzo Allah ya ce waɗannan su ne abubuwa biyu da za su tabbatar cewa iskan ta fito maka amma in baka ji karan fitowanta ba ko baka ji wari ba kada ka yanke sallan ka shedan ne yake zuwa yana wasa da mutum ana kiran shedan din khinzib manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yace idan mutum ya kabbarta sai ya zo ya rika taba duburan mutum haka shedan yana dan tattaba shi haka saboda ya shagaltar da shi ko ya ji alwalan shi ta kare ya je yayi wata ya dawo ya zo ya mai wasa ya ji shi yasa mutum idan zai sallah farkon ta in ya kabbarta sai ce a'udhu billahi minash shaitanir bismillahir rahmanir rahim sai ya fara sallah wal ma'ana wannan hadisin annahu mata tahaqqaqa wujudul hadath wa khurujul madhi, duk lokacin da mutum ya tabbatar bisa yaqini wato wani abu ya fito masa ko mazi ya fito masa aw ghairihi ko wani su min nawaqidul wudu'i cikin abubuwan da ke warware alwala, kamar mace sai ta ji kamar al'ada ya fito mata, to kada ta yanke sallah sai ta tabbatar ya fito din. Fa inna alayhi alwudu'a wa i'adatu as-salat, idan ya tabbatar ɗayan daga cikin abubuwan kariya alwala sun fito masa yana sallah, sai ya je ya sace alwalan ya sace wannan sallah in ya tabbatar yaqinan lima fi sahihaini, saboda abinda ya tabbata a hadisi na Imam al-Bukhari da Muslim, hadisu Ali radhiyallahu anhu, hadisin sayyidina Ali Allah yarda da shi, kala yake kuntu rajulan mazza'an, ni mutum ne wanda mazi ke yawan fito mun, inji sayyidina Ali, mazi yana yawan fito mun. Fastahayaitu, sai ina jin kunya, naji kunya an as'ala rasulallahi sallallahu alaihi wasallam, inje in tambayi manzon Allah, limakanati ibnatihi, saboda matsayina na surukinsa ina auren yarsa. Fa amartu al-miqdada, sai na tura wani sahabi yaje ya mun wannan tambaya. Fasa'alahu, sai ya tambaya mun annabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, sai yace idan har ya fito da gaskin mazihi din an tabbatar, abinda mutum zai yaksilu zakarahu, zai wanke wato azzakarinsa al'auransa gaba ɗaya daga duk tsawonta daga farko har ƙarshe, wa yatawabba'u, yaje ya sake alwala, to ga wanda mazihi ya fito mai kenan. Wannan sune fatawoyin mu guda biyu na yau, da fatan Allah ubangiji ya sada mu da dukkan alkhairin wannan juma'a, ka kare mu daga dukkan sharrin da yake ciki. Kada a manta yawaita salati ga manzon tsira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ya nema, sannan kuma addu'ufa bayan la'asar dinnan wajen addu'o'i. Muna buƙatar addu'o'i ma wannan ƙasa inda al'amuran ta ke tafiya, da mu karan kanmu da tarbiyyar ƴaƴa da tarbiyyar matasa. Allah ubangiji ya datar da mu. Subhanakallahu wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayka. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.